Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane 17 a lokacin wani gangami da 'yan awarin kungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Dabin da batan mutane ake sa ran za su jeru a gefen tituna a garin musulmin farko da ya fi shahara a Amurka, wato Muhammad Ali, yayin da za a yi jana'izarsa. Kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran bukatu wani garin Siriya da aka wa ƙawanya na tsawon shekaru hudu.
I have to admit, tears come to my eyes when I ride through the streets and see all the Nigerian brothers and sisters, the little ones, the big ones, the old ones, the young ones.
Tsohon zakaran wasan dambe na duniya a ziyarar tarihi da ya kai Najeriya, muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma wata hoɓasa da hukumar shige da ficin Najeriya ta yi a fannin yaƙi da miyagun ƙwayoyi. A jamhuriyar Niger kuma, jami'an hamayya ne ke gani gwamnati na buƙatar ƙara ƙaimi wajen kula da jami'an soji.
A matsayin shi na shugaban duk sojin Niger, ya tsayin daka, ya ƙara sa miyan shi cikin ganin yanda yau sojan ƙasar namu za su samu kwakkwarar kayan aiki.
Muna kuma da nasiha Ramadan da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email. Usman Kabara zai gabatar da shirin Musulunci Tushen Rayuwa, wanda ya maida hankali kan alfanun watan azumi ga musulmi. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane 17 a lokacin wani gangami da 'yan awarin kungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Magoya bayan fafutukar masu fafutukar ta Biafra sun taru ne a birnin Onitsha da kewaye a ƙarshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya ɓangare daga Najeriya na ɗan wani lokaci da bai yi tasiri ba. Kungiyar ta Amnesty ta ce a ranar jajiberin aukuwar lamarin sojojin Najeriya sun kai farmaki a kan wata mujami'a inda masu fafutukar ta Biafra ke kwance, suka kuma buɗe wuta da harsashen gaske tare da harba hayaƙi mai sa hawaye a kan ɗaruruwan mutane, al'amarin da ya halaka mutum guda. A cewar Amnesty, a washe gari ne kuma sojoji suka harbi mutanen da suka taru a wani wajen jiran motar haya, inda nan ma suka buɗe wuta a kan masu zanga-zanga da suka rufe wata mahaɗar hanya a birnin na Onitsha, tare da kashe waɗanda ke wucewa. Mahmud Kamara, jami'i ne a kungiyar ta Amnesty, ya kuma ce waɗanda aka buɗe musu wutar ba sa ɗauke da makamai. Sai dai dakarun Najeriya sun musanta wannan rahoto da kungiyar ta Amnesty ta fitar. A wasanarwa, sojojin Najeriya sun ce masu fafutukar kafa a ƙasar ta Biafra sun yi arangamar da ta haifar da mutuwar 'yan sanda biyu. 'Yan kungiyar ta Biafra sun kuma ce akalla mutane 50 aka kashe musu, sai dai Amnesty ta ce mutane 17 kawai ta tabbatar da mutuwarsu. Amma ta ce ta yi imanin sojojin na Najeriya sun kwashe gawarwakin wasu daga cikin waɗanda suka harbe. Dubin dubatar mutane ne ake sa ran za su jeru a gefen titunan garin musulmin farko da ya fi shahara a Amurka domin yin bankwana da gwarzon dambe Muhammad Ali, wanda ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata yana mai shekaru 74. Ana sa ran jerin gwanon motocin da zai tafi da gawar Muhammad Ali zai ɗauki minti 90 yana tafiya kilomita 37 a cikin birnin Louisville da ke Kentucky. Jerin gwanon zai faru ne daga wuraren da suka kasance mahimmai ga marigayin, inda zai ƙare a makabartar Cave Hill da za a binne shi. Daga cikin waɗanda za su taimaka wajen raka gawar ta Muhammad Ali akwai tsohon zakaran dambe Lennox Lewis, da ɗan wasan kwaikwayon nan da ya fito a matsayin Muhammad Ali a wani fim da aka shirya domin nuna rayuwar marigayin. Wato fim ɗin nan da har ila yau ya samu shiga jerin fina-finan da aka ware domin karɓar kyautar karrama jarumai ta Oscar, wato Will Smith kenan. Za kuma a yi wani taron tunawa da mamacin a filin wasa na Louisville da misalin ƙarfe 2 na rana, inda tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da ɗan wasan barkwanci Billy Crystal za su gabatar da jawaban tunawa da Muhammad Ali. Kungiyoyin ba da agajin ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran bukatu wani garin Siriya da aka wa ƙawanya na tsawon shekaru hudu. bayan da gwamnati ta amince a kai dauki ga yankunan da dama dake hannun ƴan tawayen kasar. Kungiyar bada agaji ta Syrian Arab Red Crescent ta majalisar ɗinki wato da majalisar ɗinkin duniya sun samu damar kai abinci da magunguna waɗanda za su kai har tsawon wata guda ana amfani da su a garin Daraya wanda bashi da nisa daga birnin Damascus. Wannan dai shine karo na farko da aka kai dauki garin tun bayan da ƴan tawayen suka karbe ikon su a shekara ta 2012. Kakakin majalisar ɗinkin duniya Jens Lek ya gaya wa manema labarai cewa kungiyoyin bada agajin sun kai abinci da zai wadatar da mutane 2,400 na tsawon wata guda da kuma magunguna da za su ma za su wadatar da daukacin mutanen garin da yawan su ya kai kusan 400. Ya kuma kara da cewa an samu rahotannin ɓullar matsalar rashin lafiya da karancin abinci mai gina jiki ke haifarwa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To fiye da mutane miliyan 1 ne suka rattaba hannu kan wani korafi ta hanyar yanar gizo domin neman a cire wani alkalin Amurka daga mukaminsa bayan da yanke wani hukunci mai sassauci kan wani dalibin kwaleji da aka samu da laifin yawa wata matashiya fyaɗe. Alkali Aaron Paxi na karamar hukumar Santa Clara ya yanke wa dalibin mai suna Brock Turner hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 6. Sannan alkalin ya yanke mai hukuncin cewa za a saka mai ido na tsawon shekaru 3 bayan da aikata fyaɗe akan wata mata da bata cikin hayyacinta a lokacin tana kwance a bige a gefen sharan makarantarsu a shekarar da ta gabata. Shi dai tana zai yi watanni 3 ne kacal daga cikin watanni 6 da aka yanke mai domin bai taba aikata laifi a baya ba kamar yadda doka ta tanada. Sai dai wannan hukunci bai yi wa mahaifin yarinyar daɗi ba domin a cewarsa an nuna mai sassauci matuƙa. A ƙarshe hukumomi a gabashin garin Nagahar dake Afghanistan sun ce wani bam ya tashi a lokacin ana sallah ya kashe akalla mutane 4 sannan ya raunata wasu da dama. Wani kakakin gwamnatin yankin Atawullah Kogiyani ya gaya wa muryar Amurka cewa limamin masallacin na daga cikin waɗanda suka mutu a masallacin wanda ke gundumar Rodat. Hukumomin sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru saboda mutane da dama sun ji wato munanan raunuka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotannin namu a birnin Ikon, Najeriya, inda hukumar kwastam mai yaƙi da fasakorin miyagun ƙwayoyi ta ce ta kama nau'in tabar wiwi na kusan naira miliyan 400 cikin watanni 6. A wani taro na manema labarai, shugaban hukumar na shiya gabar ruwan yammacin Najeriya Alhaji Yusuf Umar ya yi ƙarin haske dangane da lamarin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana.
Na farko dai da muka fara kamawa cikin 1916 ran 5 ga watan 2, na san yadda su wanda muke aiki da su wato ma'aikatan fasakori akan mugayen ƙwayoyi wato NDLEA sun ce wannan ya kai kamar na miliyan 150. Sannan kamu na biyu da muka yi wanda muka yi shiran 5 ga watan 5 2016 sun ce ya kai na miliyan 100. Sannan wanda muka yi shekaran jiya 6 sun ce ya kai na miliyan 130. Kan aikinmu wanda alhaki ne ya rataye a kansu game da aikin wannan wiwi da sauran abubuwa sun ce mana ta gana ta fi ƙarfi kaɗan za ka sha sai ka zama ka zama gagarbado duk abin da aka sa kawai za ka je ka yi. Sannan kuma hayakin warin din su ana sa musu wani sinadari a ciki so ba za ka ji wannan warin kamar ta mutan Najeriya ba so wa'annan abubuwa guda biyu su yake can hankalin ƴan Najeriya suna amfani da na Ghana.
Hukumar ta kwastam dai ta bayyana cewa za ta yi tsaye wajen ganin ta kare kan iyakokin Najeriya musamman ma dai ganin yadda yanzu ake zargin wasu ƴan tsigera da neman tada rikici a ƙasar na ganin ba a yi amfani da kan iyakokin ruwan Najeriya wajen shigo da makamai ba don haka ne ma ya ba da goyon bayan da yake samu na al'ummomi daban-daban da ke zaune a kan gaɓar ruwan Najeriya. Shugaban hukumar ta kwastam mai kula da yankin ruwan yammacin Najeriya ya bayyana cewa nan gaba kaɗan za a samu wasu ƙarin kayayyakin aiki da suka haɗa da jiragen ruwa domin yin sintiri a kan iyakokin Najeriya.
A gaskiya daidai gwargwado yanzu ana an ba mu kayan aiki da bindigogi kuma yanzu ma ana tabbatar muku cewa nan ba daidai ba cikin wannan wata in Allah ya da akwai babban jirgi jirage guda biyu manya da aka sai mana wanda bulletproof ne wato bindiga ba zai raka su sannan idan aka ba mu wani jirage eh nan musamman da kai na zai ci musamman za mu je har can kanti ba mu dai wannan jirage su zai mu amfani su kanti su kaga zai taimaka mana wajen aikin mu kuma tabbatar cewa mun dakile kawa kuma taimaka kasan mu wajen tabbatar da cewa duk wayannan abubuwa wanda yake kamata su kusa nan ba lalle ba su shigo daidai ba
baban yace fin murya Amurka daga Lagos
dan wewe da kwaya tun dauka gaye ne.
To daga Najeriya kuma sai makwabciya jamhuriyar Niger inda jam'iyyar MNSD Nasara ta yan adawa ta gargadi shugaban kasa Isu Muhammadu ya ƙara zage damtse domin samar wa sojojin kasar kayayyaki da za su taimaka a yakin kungiyar Boko Haram bisa la'akari da sabon salon da kungiyar ta bullo da shi a yaƙe-yaƙe. Wakilin mu Anyame Sulaiman Munibama ya aika mana da ƙarin bayani.
A wata sanarwar da ta fitar a cibiyarta da ke nan Yamai, babbar jam'iyyar adawa ta MNSD Nasara ta nuna kaduwa da irin barnar da harin na kungiyar Boko Haram ya haifar a garin Boso, inda soja 26 suka halaka yayin da sama da 100 suka ji rauni. Baya ga fargabar da wannan hari na ranar Juma'ar da ta gabata ya haddasa a kawunan mazaunan yankin Difa, wanda a sakamakon sa kungiyar kula da yan gudun hijira ta HCR ta ce sama da 50,000 ne suka tsere daga mazaunan su. Jam'iyyar ta MNSD Nasara ta bakin sakatare janar dinta Tijani Abdulkadir ta ja hankalin shugaban kasa Isu Muhammadu a dangane da wannan matsala.
Abu ne wanga babban hada ne aka yi tsakanin su zamu da wannan kungiya, kuma hadan ya bambanta sosai da irin wanda aka saba gani. Kenan sai mu ce wannan yaki ya dauki wani kuma babu daban. Ya kamata shugaban kasa a matsayin shi na shugaban duk sojin Niger ya tsaya tsayin daka, ya ƙara sa miyan shi cikin ganin yanda yau sojan kasan namu za su samu kwakkwarar kayan aiki na gari wanda suka dace da yanayin yakin da suke nasu na yau. Na biyu muka ce ya kamata a ce waɗansu abubuwa wanda suka shahi wani albashinsu, waɗansu abubuwa ya kamata wani bai kamata a ce ana samun jinkiri ba.
Gwamnatin kasar ta Nijar ta hanyar ministan tsaronta Hasimi Masaudu a taron manema labaran da ya kira a jiya ya sanar cewa kasashen Chadi da Nijar sun cimma daidaito akan shirin zuwan dakarun Chadi cikin yankin Difa domin dafawa takwarorinsu na Nijar a yaƙi da Boko Haram. Sai dai jam'iyyar ta MNSD Nasara na ganin an saba wa ka'ida.
Akwai Conseil National de Defense, majalisa ce ta shawara bisa ga harkar yaƙi, harkar tsaro. Akwai Conseil National Security, doka ce ta ce ya kamata shugaban ƙasa ya tuntubi wa'annan komiti domin su kawo shawararraki na ganin yaya ne kamata a fuskanci wannan matsala. To sai muka ga an waye gari, shugaban ƙasa ko da zawo shi bai tsaya tambaci komai ba, ya hau jirgi ya tambaya a gashi. Muna ganin cewa wannan kuskure ne, muna ganin cewa ko da za a yi tsaya ya kamata a ce ya yi shawararraki nan cikin ƙasa, mu ga mukan kanmu din me muke yi, me muke yi fuskanta, ba ka tashi ba ka tsare nan ba cika an yi wata dogon shawara ba ka je saura.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ina mutita lindani ya bike minista malamwiya samalamwiya samalamwiya.
Kuma da labarin mu rufe taskar hotunan namu da alakar mu rigayi Muhammad Ali da nahiyar Afirka da ya hada da ziyarar tarihi da ya kai Najeriya zamanin mulkin Janar Yakubu Gawan. Ga rahoto na musamman da abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya hada mana zai kuma gabatar.
Yau ake jana'izar gwarzon dan damben nan ba Amurka ba karfata da ya fice a kasashen duniya Muhammad Ali. Muhammad Ali dai ya samu karbuwa ainihin a kasashen nahiyar Afirka saboda iya damben sa da kuma nemarwa bakaken fata yancin su. Muhammad Ali ya kai wata ziyara ta tarihi a yammacin Afirka a shekarar 1964 inda magoya bayansa suka yi ta ihun kiran sunansa da yi masa kirari na sarkin damben duniya. Ziyarar ta zuwa Afirka a shekarar 1964 ta zama masa abar tarihi a sakamakon nasarar da ya samu kan sonar listin, har ma ya zama gwarzon dan dambe na duniya kuma lokacin ne ya watsar da sunansa na bauta wato Cassius Clay ya shiga addinin Musulunci. A shekara ta 1996, Muhammad Ali ya kai ziyara Al-Qahira inda ya gwamo siyasa da addini a lokacin da ya gaisuwar neman 'yancin bakar fata yayin da yake kabbara. Fitacciyar ziyararsa zuwa Afirka ita ce ta shekarar 1974 zuwa Kinshasa, babban birnin Zaire a wancan lokacin, wato Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yanzu, domin wata gasar dambe. Shugaban Zaire na wancan lokacin, Mobutu Sese Seko, ya amince ya biya dala miliyan 5 wadda take daidai da dala miliyan 24 a yanzu ga kowane dan dambe. An nuna gasar a akwatin talabijin da miliyoyin mutane suka kalla a duk fadin duniya. Duk da yake Muhammad Ali ba shine gurbin wasan na duniya ba a lokacin, yayin da ya shiga da'irar yin wasan, yan kallo sun barke da sowa, suna masa kirari a yaren kasar kamar haka: Ali Baumaye, wato Ali Lallasashi, Ali ya kwace kambun duniya bayan yayi nasara akan George Foreman. Muhammad Ali ya kai ziyara a Najeriya a shekara ta 1979, zaman mulkin General Yakubu Gawan.
Mentally knowing that I've met you and the people and the way they stop traffic like I'm the president or something is so flattering.
Na dauki wannan ziyara da muhimmanci, a gaskiya an karrama ni, kuma ina godiya domin ina da karfin jiki, amma ganin ku da nayi da kuma al'umar da yadda aka tsayar da ababen hawa kamar shugaban kasa, wani abu ne da nake alfahari da shi.
I have to admit, tears come to my eyes when I ride through the streets and see all the Nigerian brothers and sisters, the little ones, the big ones, the old ones, the young ones, and this is going to really make me stronger when I go in training.
Zan faɗi gaskiya, hawaye sun zubo mani da na fito kan titi na ga 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya, ƙanana da manya, da tsofaffi da matasa. Wannan zai ƙara mani ƙarfin gwiwa idan na shigo matsa jikin horaswa. Kana da magoya baya a Najeriya? Ina tabbatar maka da haka.
Promise you immediately after the fight, the first time I'm free, I will be back with my wife and my children to stay at least a week here and a week in the next city.
Na muku alƙawari, da zarar an gama gasar, da zarar na samu kaina, zan dawo da matata da ƴaƴana mu yi aƙalla mako guda anan da kuma mako guda a birnin da ke makwabta Ibadan. Muhammad Ali ya ziyarci Sudan a shekarar 1998, shekara hudu bayan da aka gano yana da cutar kyarma, domin ya isar da sakon musulunci na addinin da ke son zaman lafiya. Ya yi addu'a da sallah a masallacin Sufi da ke birnin Khartoum. Ya kuma kai ziyara a Afirka ta Kudu a shekarar 1993 bisa gayyatar shugabannin addinin musulunci bakaƙen fata na ƙasar Afirka ta Kudu. Muhammad Ali ya rasu makon da ya gabata yana da shekaru 74. Ya mutu ya bar matar shi da ƴaƴa tara da suka hada da Laila Ali, fitattar ƴar wasan dambe wadda ta zama zakarar damben mata ta duniya kafin ta yi ritaya.
Madalla kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 11:18 na asuba. Idan muka dawo shirinmu na ƙarshe a yammacin yau, za ku ji abin da ya tsone wa 'yan gudun hijira ido a wannan lokaci na azumi, sai kuma yanayin kayan masarufi a birnin Badin. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilalu wal ikrami Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Masarar assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Da fatan muna cikin azumi lafiya, sannan kuma Allah ka bamu albarkar da duk take cikin wannan wata mai daraja. To, kasancewar muna cikin watan azumin Ramadana, akwai canje-canje da aka samu a sashen Hausa ta yadda muka kawo wasu abubuwa da ya shafi azumin na Ramadan. To, haka zalika a cikin wannan shiri na musulunci tushen rayuwa, duk ƙarshen shirin za mu dinga ji ko da tsawon minti ɗaya ne yadda za mu ji yaya azumin watan Ramadana yake a wurin mutanen gari. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata gab da za a fara watan azumin, mun tattauna ne da Sheikh Abdullah Mahmud Adam wanda ya fara faɗa mana alfanu ko kuma tasirin watan azumin Ramadana, wanda kuma muka tsaya yana cikin bayani saboda lokaci. Saboda haka, Malam Adam, bismillah, shin wannan azumi da muke cikin sa, yaya ci gaban bayanin ka yake akan sa?
Dukkan mutumin da Allah ya raya shi ya riski wannan wata, to Allah ya mike shi da alkhairi mai dimbin yawa. Ya zo a cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito shi daga Talha ibn Ubaidillah, Allah ya kara masa yarda. Talha ya bada labarin wasu mutane biyu da suka musulunta a lokaci guda a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To, waɗannan mutanen guda biyu, ɗayan su ya fi ɗayan himma da dagewa da kokari. Shi wanda ya fi himma da dagewa da kokari da jajircewa akan addini, doriya akan wannan kokari nasa da dagewarsa, sai ya zama Allah ya azurta shi da yin shahada. bayan rasuwarsa da shekara daya dan uwan nasa abokin musuluntarsa wanda bai kai shi kokari da dagewa ba shi ma sai ya rasu amma shi ba shahada yayi ba sai Dalhatu yayi mafarkin ya hadu da su biyun a kofar gidan aljanna suna jira suna dakon a bude musu su shiga da malaika ya bude sai ya fara yin iso a shi wannan da ya rasu daga baya wanda ba shahadar yayi ba wanda kuma bai kai dan uwan nasa kokari ba ya fara shiga sannan daga baya sai aka yi iso a shi wannan wanda yake kokarin wanda kuma shi doriya akan kokarin sa shahada shi ma sai aka masa iso sai ya shiga to Dalhatu da ya farka sai wannan abu ya kulle masa kai ya bashi mamaki sai yake ba wa sahabbai labari cewa shi fa ga mafarkin da yayi game da wani da wani sai sahabbai suke ce masa kai wannan kawai hargitsin mafarki ne sai aka kai manzo Allah labari cewa ga mafarkin da Dalhatu yayi amma wannan mafarkin na Dalhatu ai hargitsi ne kawai na mafarki sai manzo Allah ya ce ah menene abun mamaki a cikin wannan mafarkin na Dalha suka ce ah to ai manzo Allah waɗannan mutanen guda biyu shi ɗayan fa ya fi ɗan uwansa kokari da kuma dagewa kan addini doriya kan haka kuma shahada yayi ya za a yi wannan dan uwan nasa da bai kai shi kokari ba ya riga shi shiga aljanna sai manzo Allah ya ce ah shi dan uwan nasa da bai kai shi kokari ba ba ya rayu shekara guda bayan mutuwa dan uwan nasa ba aka ce eh manzo Allah ya ce ba ya riski ramadan ba aka ce eh ba ya azance shi ba aka ce eh yace ba ya yi tarawi ba aka ce eh ba ya yi qiyamul layl ba aka ce eh sai manzo Allah ya ce to ai anan ya tsere masa ai fa ma bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ardi ai tazarar da ke tsakanin su ta fi tazarar da ke tsakanin sama da kasa wato a wannan shekara ɗaya katan da rayu bayan sa riskar ramadan din da ya anan ya tsere masa wannan yake nuna watan ramadan wata ne da ya tattara alkhairai masu yawa da ake son musulmi ya masa tattali da tanadi irin wanda ya dace da shi dan ya ga yare ba wadannan alkhairai musamman ma abin da ya shafi rahama da kuma aljanna da ake bude kofofinta saboda haka lalle yana da kyau musulmi ya tattali ya tanadi dan fuskantar wannan wata mai alfarma musamman tattali na tsoron Allah nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to muna godiya Sheikh Abdullah Mahmud Adam da bayanin watan azumin Ramadana da falalar da ke cikin sa to kamar da muka ce ga bangaren da mutanen gari suke fadawa sashin Hausa yadda suke ji a watan azumin Ramadan ga wani bawan Allah wanda zamu ji kowa ya bakin sa
sunana Manufasta Adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da angonmu da sahu daya muke a masallaci mu amma daukan azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi yana tsuri guda yana rike da tasbih ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga yan kasuwa dan Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar inda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi to suna yin tonton ne in har sun daina wannan sun hada kai guri guda za kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu ba su kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda sana'an ka yake a can zaka nemi ladan ka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to Allah ya sa mu dace da fatan kuma za a tare mu a wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu da kuma fatan za a sha ruwa lafiya a wannan yammaci na Juma'atu babbar rana a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Lethes Crusham Usman Ahmed Kabara daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
ka zare da ba ta da nono Allah shi ka ci da diyanta tunda mun shaida ba ka da laifin ku
to ga da Usman bari kuma mu gayyaci limamu babban masallacin Jos Sheikh Muhammadu Lawal domin gabatar da nasiha Ramadan
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wato muhimmancin wannan wata na Ramadan ina da yawa ba shi da iyaka sai dai a dan fadi gurgudan abinda Allah ya bada iko na farko dai wannan wata na Ramadan a cikin aka saukar da Alkur'ani a cikin sa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko mana Alkur'ani sannan kuma wannan wata na Ramadan duk lokacin da izo Allah tabaraka wa ta'ala ina umarni a tsaddaure shedanu shedanu ne suke batar da mutane a tsaddaure su ba su da ikon su zasu yi mutum so su wasi su batar da shi to saboda bayan haka kuma duk ibadar da mutum yake yi in wannan wata yazo ana dalilin ka mishi ladan wannan ibada kuma bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ina da kyauta da baiwa da ciyarwa amma in wata ramadani ya zo ina ninninka abin da yake yi na daga kyauta da baiwar da yake domin haka mu musulmi ya kamata mu dinga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama in wannan wata ya zo mu dinga zuwa ziyarar yan uwanmu mu dinga yi kyauta ga yan uwanmu mu dinga yin addu'a duk abin da ka roƙa a wannan wata Allah zai amsa maka wannan kaɗan kenan cikin muhimmancin wata ramadan
to madalla sai kuma kaɗan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuke aika mana ta hanyar email
Saƙonmu na farko a yau na cewa samun nasarar da uwar gida Hillary Clinton a matsayin wadda za ta yi wa jam'iyyar ta Democrat takarar shugabancin Amurka wani sabon babi ne da aka buɗe a fagen siyasar ƙasar. Ina yi mata fatan samun nasara a babban zaben da ke tafi a watan Nuwamba. Saƙo daga Muhammad Salihu ƙauren Namo da jihar Zamfara. Wasiƙar mu ta gaba kuma cewa ta yunkurin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi na sasantawa da tsagerin ɗin Niger Delta san bai dace ba ganin cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. Saƙo daga ummi matar Muhammad mai kayan miya Oji Kotas Gombe. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya zo daga Bafa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangosau. Wanda suka ce, muna kira ga ‘yan Boko Haram da cewa su yi wa Allah su ajiye makamansu don Allah yana so a tausaya bayan shi a wannan wata na Ramadana da ake neman yardarsa. Muna fatan Allah ya gafarta wa jama’ar da Boko Haram suka kashe a Boso da ke a ƙasar Niger.
Ta madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
To kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane 17 a lokacin wani gangami da ƴan awaren kungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Magoya bayan ƴan fafutukar ta Biafra sun taru ne a birnin Onitsha da kewaye a ƙarshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya bangare daga Najeriya na dan wani lokaci da bai yi tasiri ba. Kungiyar ta Amnesty ta ce a ranar jajibirin aukuwar lambarin sojojin Najeriya sun kai farmaki akan wata mujami'a inda masu fafutukar ta Biafra ke kwance. Suka kuma buɗe wuta da harsashen gaske tare da harba yaƙi mai sa hawaye akan ɗaruruwan mutane al'amarin da ya halaka mutum guda. Dabin da bata mutane ne ake sa ran za su jeru a gefen titunan garin musulmin farko da ya fi shahara a Amurka domin yin bankwana da gurzon ɗan damben nan wato Muhammad Ali wanda ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata yana mai shekaru 74. Ana sa ran jerin gwanon motocin da zai tafi da gawar Muhammad Ali zai ɗauki minti 90 yana tafiyar kilomita 37 a cikin birnin Louisville da ke Kentucky. Jirin gwanon zai faro ne daga wuraren da suka kasance muhimmai ga marigayin inda zai kare a makabartar Cave Hill da za a binne shi. Kungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran buƙatu wani garin Siriya da aka wa ƙauye na tsawon shekaru huɗu bayan da gwamnati ta amince a kai ɗauki ga yankunan da dama da ke hannun ‘yan tawayen ƙasar. Kungiyar bada agaji ta Siren Arab Red Crescent da Majalisar Ɗinkin Duniya sun samu damar kai abinci da magunguna waɗanda za su kai har tsawon wata guda ana amfani da su.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu ga gaisuwa ta aziya ga iyalan Galadiman Jos Marcus Ishaya wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya. Allah ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin ni da Mahmud Lalo da kuma Julie Gresham jagorar shirin za mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila Fage domin gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai bismillah mu kuma sai mu ce da alheri.